training will undoubtedly be our compass in navigating our road as leaders in our communities.
Wannan ne jawabin da shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana, Sarki Idris Muhammad Bingil, ya gabatar yayin miƙar da lambar yabo ta musamman ga hukumar raye ci gaban kasashen duniya ta Amurka, wato USAID, bisa kokarin da take wajen karfafa ci gaban al'umman Ghana da ma yankin yammacin Afirka. Hakan na zuwa ne bayan da hukumar ta USAID ta koyar da sarakunan Fulani a Ghana su fi da dare kan jagoranci da warware rikice-rikice da haɗin kai tsakanin al'umma tare da dokokin da suka shafi sarautar gargajiya a Ghana, kamar yadda shugaban majalisar Fulani a Ghana din yayi ƙarin bayani.
An horatar da mu game da batun shugabancin nan, na biyu kuma prevention of extreme violence, kiyaye fitina. An horatar da mu musan batun dokan ƙasa game da batun sarauta, abinda suke kirawa Chief Fancy Act, dokan ƙasan Ghana, waye sarki. To wannan abu gaskiya ya fahimtar da mu, ya farkar da mu sosai sosai.
Chiko Olivier Gerard, da ya wakilci hukumar USAID a Ghana a taron karrama hukumar, ya faɗa wa muryar Amurka cewa,
"We're grateful and we're happy that this support that we provide
muna godiya matuƙa da farin ciki saboda majalisar sarakunan Fulani a Ghana sun yaba da gudunmuwar da muka bayar. Muna karfafa gwiwar gwamnatin Ghana da saura cibiyoyi masu bayar da tallafi da shirye-shirye don tuntubar su, saboda hakan na da muhimmanci sosai. A yanzu da muka kammala koyar da su, muna duba mu ga yadda wannan ilimin da suka samu zai sauya matakan tunkarar al'umman Ghana da ma matsugunai har in bukatun hakan ya taso. Kamar yadda kuka sani, a duk faɗin ƙasar Ghana, musamman ma arewacin ƙasar, ana samun zaman dardar tsakanin manoma da makiyaya, wani lokacin ma ya haifar da tashin hankula. Mun yi imanin cewa wannan isasshen horo da muka basu zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya, inji shi. Rikicin makiyaya da manoma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron ƙasar Ghana, inda a baya-bayan nan ma akai hatsarin rayukan Fulani makiyaya tare da wani manomi a jihar gabashin ƙasar Ghana. Masu sharhi na ganin matakin koyar da shugabannin Fulani da Amurka ta ɗauka zai ba da gudunmuwa sosai a ƙoƙarin da ake wajen shawo kan matsala, musamman a yanzu da ƙasar ke fama da barazanar tsaro daga ƙasashe masu makotaka da ita." Umar Sanda Ahmad, misharhi ne kan harkar tsaro a Ghana.
Wannan matakin sun dauke ma Ghana aikin da ya kamata da umar Ghana ta gabatar. Wasu inzan Amurka daga can nisa sun lura kamar zaman Fulani da manoma akwai tangarda, kuma ya kamata a koyar da su yadda za a yi a samu zaman lafiya. Ina marhaba kwarai da wannan abin da an kai.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan ƙara haƙƙoƙin 'ya'yan ƙabilan Fulani, wato Tabitha Filaku, ta yi marhabi da wannan matakin na Amurka, inda sakatarin ta Musa Yakubu Bari yake cewa,
"Wani masala ya zo ga Fulani in ba dai wai a kira mu misali kamar Bokko, shi mun fita a kira nan mu je mu magance wannan abu." To kaga in su ma suna da wannan hikima yanda ake tafiyar da doka a ƙasa, wani ya samu wani matsala, hanyar da ya kamata ya bi sannan ya samu inci, kaga wannan babban abu ne da ake muna, kuma muna murna da su kwarai.
To sai dai ta bangaren gwamnatin Ghana kuwa bata yi ƙasa a gwiwa ba a kokarin ta na daidaita tsakanin Fulani makiyaya da manoma, inda ta kafa kwamitin kula da kiwon shanu da ke ƙarƙashin ma'aikatan noma da kiwon dabbobi a ƙasar, tare da gina manya-manyan garken shanu domin baiwa makiyaya damar aiwatar da harkar su ba tare da samun matsala da manoma ba. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.